Rundura 'yan sandan jihar Plateau ta ce mutane bakwai ne ta tabbatar da mutuwarsu a jiya Lahadi sakamakon yamutsi a cikin garin Jos bayan kisan wasu matafiya kan hanyar su zuwa jihar Ondo. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka ya ce matakin sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da kuma karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe a kananan hukumomin Basa da Jos ta Kudu don a hana rikici ba zuwa ne a sauran sassan jihar. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce an samu yamutsi a wasu sassan cikin garin Jos. Mun kuma samu adadin rayukan mutane bakwai da aka rasa a kidayen karshe da muka yi. A gefe guda kuwa kungiyar kabilar Irigwe ta yi barazanar kai jaridar Daily Trust Kotu bisa zargin bata wa 'yan kabilar suna wanda a kanun labaranta na ranar Lahadi. Jaridar ta wallafa cewa kabilar Irigwe ne suka kashe matafiya a Rukuba Road da ke Jos. Mai magana da yawun kungiyar kabilar Irigwe David Simalison yace sun yi nazari sun kuma gane cewa jaridar bata bi dokar aikin jarida na tantance waɗanda suka yi kisan kafin ta wallafa labarin ba.
Wannan abun ya faru a Sabar. Salin nan ana kan bincike ko su waye ne suka aikata wannan abun. Sai ita Daily Trust a fili ta fita ta ba ma mutanenmu da cewa su ne suka aikata wannan abun.
Su Daily Trust sun yi amfani da sanarwa da ita hukumar 'yan sanda ta bayar.
Aikinsu ne su kara bincike a kai abun da aka fada. Yanzu haka za mu kai su kotu. Domin abinda suka yi wa kabilar Irigwe ba ta suna ne, kuma muna so su ba da hakuri a fili andan kuma na kai karansu ga Nigerian Press Council.
Da na tuntuɓi babban editan jaridar Daily Trust Naziru Mika'ilu kuwa cewa ya zuwa yanzu ba su sami wani rubutaccen korafi daga kungiyar ta Irigwe ba, don haka ba za su ce komai kan batun ba. A halin da ake ciki dai malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya. Rektan kula da sha'anin ilimi a kungiyar Jibris jihar Plateau Sheikh Imam Abubakar Gana ya hori matasa ne da su kasance masu biyayya su kuma kaucewa daukan doka a hannunsu.
Abubuwan da ya faru bai yi dadi ba kwarai da gaske, kuma matasan Plateau masu ilimi ne, ilimin addini da ilimi kuma na zamani. Abunda hankali bai bayar ba karfi baya bayarwa, abunda zaman lafiya bai bayar ba masifa baya bayarwa.
Shi ma Reverend Ayuba Asheshe yace jama'a su hada kai don kawo karshen tashin tashina.
Mu hada kai, abinda ke cutar mu, abinda ke kashe mu, ba wani kristan da bashi da dangi musulmi, ba wani musulmin da bashi da dangi krista, ya ba mu ta kashe kanmu. Dole ne mu tashi gari ya waye.
A yanzu haka dai hankula sun fara kwanciya a jihar Plateau, sai dai har ya zuwa wannan lokaci gwamnati bata dage dokar hana fita ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.